إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتا تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya ba mu ikon taruwa a wannan masallaci don karanta littafi karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sati da ya wuce malam yayi bayani akan aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayi na annabi na ƙarshen zamani cikamakin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata mala'ika jibril shi ya mishi wahayi ya sauko mishi qur'ani a wata na ramadan sai wata ramadan ya zamanto yayye daga cikin watanni haka qur'ani duk wanda ya dauke shi ya harrace shi ya aiki da shi shi ma a cikin al'umma a cikin mutane zai zamanto zababban Allah yace wannan shine girman al-Qur'ani to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na ikra kuma aka mishi umarni da ya isar da sako sai wahayi ya tsaya dan lokaci wanda wannan tsayawar da aka yi jinkirin da aka yi ya tada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali kuma daga baya wahayi ya cika to wanda yayi kira dole an za a samu wanda zai amsa duk wani da'awa wanda hutto da wata da'awa za a samu wanda zai amsa wannan da'awar to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an samu inkari daga cikin ɗan uwan shi ma wanda da harko abu lokacin da ya fara da'awar ya kirayi ɗan gidansu da ya kirayi ɗan gidansu ya tara su yake cewa ni manzo ne daga wajen Allah wanda ya fara mishi raddi shine ɗan uwan baban shi Abu Lahab sai yake ce ma manzon Allah taballaka alihaza jama'atana dalilin haka ne ka tara mu kamar ina amfaninka ko hallaka da tabbata a gare ka ku duba sai Allah ya maida mishi irin kalmar da ya ma manzo Allah taballaka sai Allah ya ce tabbati yada Abi Lahabin watab kuma aka ga sakamakon shiga abin da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai je iya da'awa iya bin shi duk inda zai tafi in yace ku taimaka mun in isar da sakon Allah yace wannan mutumin ai ƙarya ce yake haka yake bin shi an sha gwagwarmaya kahin da'awa ta tabbata a garin Makka ai shine abinda Warqat bin Nawfal yake ce mishi babu wanda yazo da irin abinda kazo da shi illa udiya sai an mishi adawa sai an cutar da shi kuma gashi ne ya fara gani Ibn Hajar sai doko sabon babi Islamus Sabiqin musulmta wanda suka fara karba addini yaushe suka karba addini yaushe suka musulmta sai fara daga magana da faɗa Allah madaukakin sarki lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سيهوارا دا وانا آية نا ألا أنا بيانا دوك يد أكسامو با تارد أن قبزا با ganima ce Allah ya kawo ma mutane, ya kama musulmai, ya kama sahabbai a sauki. Sai Allah yake cewa a cikin wannan duke talakawa daga cikin muhajirai, muhajirai wanda suka taso daga Makka zuwa Madina, suka bar garinsu Makka suka zo Madina hijira. Don me yasa? Allazina ukhriju min diyarihim, wanda aka hudda su daga gidansu, sun yi imani, ana azabtar da su, da kansu suka gudu suka bar garin Makka. Wasu suka tai Habasha Ethiopia yanzu, wasu suka kama hanya. Yace wa amwalihim, da kanshi zai bar dukiyar shi, iya da dukiya amma bai iya dokanta, ana cutar da shi, dole zai gudu ya bar dukiyar nan. Dan me yasa? Yabtaguna fadlan minallahi, kawai suna neman fadala daga Allah, shi yasa suka bar garinsu. Waridwanan, da neman yarda Allah. Wayansurunallaha wa rasulahu, kuma suna son taimaka ma Allah da manzon shi. Allah ya ce duk wanda suka yi wa'innan wannan abun, ulaika humus sadiqun, wa'innan su ne wanda ake cema masu gaskiya. Sai Ibn Hajar yake cewa anna Bukhari ashara bihazi al-aya ila subuti fadlil muhajirin. Bukhari anan yana so ya tabbatar da aya tana gwadawa cewa muhajirai waɗanda suka hijira daga Makka zuwa Madina suna da fadala, saboda ayat ta kawo awsafihim jamila, ta kawo siffofinsu masu kyau. Wa shahadatillahi lahum bisidq, kuma shahadar da Allah, shaidar da Allah musu cewa waɗannan mutanen masu gaskiya ne. Wala mu ɗauki halin sahabbai, mu ɗauki gwagwarmayar da suka yi, tabbas waɗannan mutanen wanda suka ba da jininsu, suka ba da ransu, sun dace Allah siffanta su da cewa ulaika humus sadiqun, wa'innan su ne masu gaskiya. To batta yiwa Allah ya ba su wannan sunan, kuma daga baya wani ya komo ya warware wannan sunan, bai warwaruwa, saboda Allah ne ce ulaika humus sadiqun. Kenan duk abin da zai biyo baya Allah ya gafarta musu, ko da an yi laifi, kina Allah ya yabe su da cewa wa'innan su ne masu gaskiya. Sai Allah ke cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, in buku taimaki manzan Allah ba, to dama Allah ya yi, ya taimake shi. A ina ya taimake shi? Shi ne yake cewa, Bukhari yake cewa, ita ma a wannan aya, ashara bihazi al-aya ila subuti fadlil ansar فإنهم امتثلوا الأمر في نصره. يا باينا تبتن فدلات أنجر مدينة الأنصار كنا دومنسو سني بيايا قامت لألمرن الله وجنتي مكاما من جاء الله صلى الله عليه وسلم. وكان نصر الله كما نصر دا الله باش دا الله إلا تنصروه فقد نصره الله. Nasarar da Allah ya bashi shine lokacin fi hali tawajjuh ila al-Madina, lokacin da manzo Allah ya tashi daga garin Madina zai tafi ina, zai tafi Madina, daga garin Makka zai tafi Madina. Bi hifzihi min azam mushrikin allazina tab'uhu, Allah ya kiyaye shi daga cutarwar mushrikai waɗanda suka bi shi. Li yarduhu an maqsidihi, dan su nido shi daga hanyar da ya doka. Ya ce gashi ne sun kama hanya, manzo Allah ya kama hanya da shi da Abubakar za su tai, sun tsaya a wannan garikin. Abubakar yake cewa manzo Allah inda ga sunan huwa, sai yake ce mushi la tahzan inna Allah ma'ana, kakkai bakin ciki, tabbas Allah yana tare da mu. Yake cewa kakkai bakin ciki, tabbas Allah yana tare da mu. Yace wa fil aya, kuma a cikin ayar dai wannan, fadlu Abi Bakar Siddiq, akwai fadala ta Abu Bakar Siddiq, tunda Allah yace iz akhrajahu allazina kafaru saniya sunaini, lokacin da kahure suka hudda suna su biyu wa dawa, manzan Allah da Abu Bakar. Ba a ce ba wani, kowa ya tabbatar da cewa Saniya Sunaini manzan Allah da Abu Bakar ne. Sai ke cewa li'annahum farad bi hadhihi al-manqaba haythu sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilka safara. Wannan manaqibin na Abu Bakar ne kadai. Wannan fadarar ta Abu Bakar ce kadai, saboda shine ya zamanto abokin manzan Allah a wajen hijira. Wa qahu bi nafsihi kama sayati. Kuma ya kare shi da kanshi, kamar yadda a gaba zai bayani akan haka. Yace wa shahida lahu fiha bi annahu sahibu nabihi. Kuma Allah ya mishi sheda cewa Abu Bakar kai ne abokin manzan Allah wajen wannan bulagura. Kinan babu wanda zai zo yayi inkarin fadalar Abu Bakar akan shi ne ya zamanto abokin manzan shi wajen hijira. Kuma babu wanda Allah zai zaban ma manzan shi aboki in ba wanda Allah yake so ba. Kinan zabe ne Allah yayi, sai ya duba wane ne waye hidacewa a cikin wannan al'umma ya zamanto abokin manzan Allah, sai ce Abu Bakar ne, sai zabe shi. Yace wannan ma fadala ce ta ni ta Abu Bakar. Sai ke cewa babu manaqibul muhajirin wa fadlihim. Nan zai bayani fadalan muhajirai. Sai ke cewa bayyana Ibn Hajar annal murad bil muhajirin ma adal ansar wa man aslama yawm al fath. In aka ce wannan muhajir ne, muhajir wanda ya hijira daga ina, daga Makka zuwa Madina. Yace duk wanda ba dan garin Madina ba, aka ganshi a garin Madina, za a ce mishi muhajir. Misali a ce wannan duk wanda ba dan Zandar ba, zan waye ko, sai a ce mishi wannan muhajir ne. To haka duk wanda ba dan garin Madina ba, kinan zan waye ko, to ana ce mishi muhajir. Wa man aslama yawmal fatih, da wanda ya musulunta ranar da aka bude garin Makka, ana ce mishi muhajir. Yace fa sahaba min hazil haisiya salasat asnaf, sahabbai ta wannan bangaren kashi uku ne. Na farko al ansar, humul aus wal khazraj, akwai yan garin Madina wanda ake ce musu ansar, wanda suka taimaka ma addinin Allah, suka taimaka ma manzan Allah. Ai su suka karba manzan Allah iya talla addinin, ya tahi taif an koro shi, wanda abin da ya faru a kan shi a Taif, wallahi in aka karanta ka ji labarin sai abin ya baka tausayi. Layi aka yi kamar yadda za a yi tarbi shugaba, misali in akan kwalta ne za a yi ɓangaren dama da hagu, duka mutane sun jeru, haka aka ma manzan Allah, ana jihon shi a garin har ya fita da garin. Ya je Taif ya nemi talla addini, musu karɓa ba. Yana dawowa a wani wuri da ake ce mai Zinakhla, iya karanta Qur'ani. Aljannan da suka biyo wurin suka iya karanta Qur'ani, sai suka koma aljannan, ana ce mishi Nasibin, sai suka musulunta. Kaga mutane ba su karba ba, sun kore shi, yanzu aljannai sun yi mi, aljannai sun karba. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yan Madina su suka zo suka karɓi addinin a garin Makka. 12 suka zo, shekara mai zuwa mutum 70 suka zo, kuma suka yi yarjejeniya da manzan Allah, ka zo Madina, zan mu kare ka kamar yadda zan mu kare ɗiyanmu, haka zan mu kare ka, ka zo Madina. Yan garin Madina. Duk ɗan Makkan da ya musulunta, misali amma manzo Allah wahayi da aka mishi wahayi, radda aka fara mishi wahayi ai yayi shekara 13 ko a garin Makka. To duk wanda ya musulunta a cikin wannan muddakin, daga shekara ta farko har zuwa 13 nan, ana ce mishi ne muhajir. Saboda na farko wasu manzo Allah tura su Habasha, suka yi hijira Habasha ko, wasu kuma suka yi hijira ina, manzo Allah da ya tafi Madina su ma suka bi shi ina, Madina. kenan dukan su inna ana ce musu muhajir sai ibnu hajar yake cewa kuma da duk wanda ai manzo Allah da ya tayi Madina he da aka yi shekara 8 bai bude garin Makka ba kuma a cikin wannan shekara 8 kin mutane suna hijira daga Makka su zo ina su zo Madina su musulunta an samu da dama daga cikin su wanda daga nan kahin a bude garin Makka suka musulunta to wa'annan ma ana ce musu ne muhajirun shi muhajir duk wanda ya bar garin shi ya bar Makka ya koma Madina ana ce mishi muhajir kun gane yau sike yace su kuma ansar su suka karba addini da manzan Allah mutanen su suka zo mutum 70 aka yi yarjejeniya manzan Allah zai je Madina sai su kare shi to kuma he manzan Allah ya tayi su ne Aus da Khazraj kabila biyu gabaki daya ake kiran su ansar Aus da Khazraj kuma sun zamanto ma manzan Allah garkuwa dan har suna rigai-rigai in Aus suka yi kaza in Khazraj su yi kaza wanda an samu fadalarsu har manzan Allah ke cewa in kana so ka ga alamar cewa wani munafiki ne ka in yana kin mutanen garin Madina yayi manzan Allah wasiya akan ansarikin ku kyautata musu in mutum ma yayi laifi a cikin su ku yahe mishi saboda me yace su ne abin gaki na garkuwata ai shine manzan Allah lokacin da aka yi yaki aka raba yakin Hunain aka raba dukiya eh ta raba ma ƴan garin Madina sabbin musulunta raqumi 100 kuma kaza 100 zai ta badawa su kuma ba wasu ba wasu suka fara magana yake ce musu wanne hi muku wanne hi burge ku mutane su koma da raqumi da akuya da tumakai garin su ku kuma koma da manzan Allah wanne hi muku tabbas koma da wa ga manzan Allah yayi an bude garin Makka manzan Allah iya zama a ina garin Makka ne dubabban birnin shine garin Makka amma bai karba ba sai koma ina sai koma shi Madina yace kenan muna da sahabbai kashi uku akwai ansar akwai muhajirun kuma akwai kulafa a cikin su alikin su sai ke cewa babu minhum qawluhu minhum abubakar abdullahi bin abi quhafa daga cikin wanda suka fara musulunta akwai wanda ake ce ma abubakar sunan shi na kirki abdullahi bin abi quhafa guha da yake cewa annasma abi bakar abdullah bukhari ya tabbatar da cewa abubakar sunan shi dai abdullahi sunan shi wa hadha huwa al-mashhur kuma wannan shi yayi shahara sunan shi abdullahi wa yuqalu kana ismuhu qabla al-islam abdul ka'aba kuma ana cewa sunan shi kahin musulunci ana ce mishi abdul ka'aba wa kana yusamma aidan atiqan ana ce mishi kuma atiq duka wani sunayen shi ne abdullahi wanda yayi shahara kahin musulunci abdul ka'aba kuma ana kiran shi da atiq kamar yanda ibn hajar yake bayanin asalin ismin sunan shi dan me yasa aka samu shi atiq sai ke cewa li'annahu laysa fi naslihi ma yu'abu bihi ana kiran shi da atiq saboda a cikin danganan shi babu wanda ake cin kakannin shi wanda ake za ake suka auli kidamihi fil khair ko saboda gaugawar shi wajen alheri wasibqihi ila alislam kuma da gabatar shi wanda ya gaugawa wajen karban musulunci au ila lahu zalika li husnihi ko kuma ana ce mishi atiq saboda kyawun huskar shi aka sa mishi atiq auli anna ummuhu kana la ya'ishu laha walad ko kuma saboda maihiyar shi in ta aihu dan bi rayuwa falamma wulida lokacin da aka hi abubakar istaqbalat bihi albayt he taje wajen ka'aba da shi faqalat tace allahumma haza atiquka min almaut allah wannan shine dan tattanka daga wuta daga mutuwa da kenan dan ta bi rayuwa amma yanzu aka hi abubakar he taje tace allah wannan shine dan tattanka daga mutuwa bai mutu ba sai aka sanya mishi atiq aw li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam basharahu bi anna la ataqahu min an-nar, ko kuma manzan Allah ya bashi albashirin cewa Allah ya antaka da ya antaka daga wuta, ya ka samu shi atiq. Kuma wannan ya samu wannan fadalai tun daga harkon musulunci, lokacin da ya tarro mai gidan Bilal iya azabtar da shi, ya musulunta ana kishin shi ana azabtar da shi, Abubakar ya zo ya ce sai damin shi nawa zaka sa, yace kaza zaka bani, aka yi ciniki sai tayi ma Abubakar misali kamar ka ce mutum ko biye zaka bani wallahi sai da maka shi zan ni amfanin shi. Abubakar ya sayi sai Bilal, Allah ya yabe su akan abin da Abubakar yi, yace wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiga'a wajhi rabbih wa la sawfa yarda. Abubakar kankanin shi da Bilal kin bai tunanin wani sakayya akan abin da ya mishi, kawai ya saye shi saboda neman yarda Allah, kuma Allah zai yarda da shi, ko Allah ya yarda da shi. Wallahi babu aikin da mutum zai yi ya tsarkake zuciyar shi ya ce wannan aikin saboda Allah zan face Allah ya yi ni, ya mishi wannan aikin Allah na yi wannan abin, sai daga hannun shi kamar yanda Annabi Ibrahim ya yi da sai ƙara gina Ka'aba ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allah ka karba, kuma Allah ya karba. Sai a ruwaya sai yake cewa kama auda ibn hajar anna usman bin abi uhafa anna ka wa kana ismuhu qabla zalik abdullahi bin usman, kenan suna Abubakar abdullahi bin usman, kenan abu uhafa shine usman, kenan sunan baban shi na kirki usman. Yace kama annahu lam yuktalif fi kunyatihi, kamar yanda ba zai sabani ba akan laqabin da ake mishi shine as-siddiq, daga an ce Abubakar sai an ce mi as-siddiq mai gaskiya, kama annahu luqiba as-siddiq li sibqihi ila tasdiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi as-siddiq saboda shi yayi gaugawa wajen gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kana ibtida'a tasmiyatahu bizalika sabihatul isra, aka ce sunan da aka ce mishi as-siddiq wa shagarin isra'i da aka yi aka sa mishi as-siddiq saboda an yi isra'i da mi'raj. Allah ya ce subhanallazi asra bi abjihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu, Allah ya tahiya da manzan Allah daga masallacin Makka zuwa masallacin Qudus, kuma daga nan aka tayi sama. Wanta a wancan lokacin suna ganin abun bai yiwa, ya mutun zai tashi da dare ya je masallacin Qudus, su kuma a tahiyar su sai sun yi wata guda kafin su isa. Yau gashi wani ya tashi ya ce manzan Allah ya ce yayi bulaguru daga masallacin Makka an tayi da shi Qudus a dare guda, kuma an tayi sama da shi, kuma ya gana da Allah. Abubakar bai samu wannan labarin ba, Abu Jahl ya gamu da shi da sahi, sai ya ce ka ji abinda abokinka ya ce, ya ce mi ya ce, ya ce jiya wa aka yi tahiya da shi daga masallacin Makka zuwa masallacin Qudus, kuma daga nan aka tayi da shi sama. Sai ya ce mishi in dai shi ya faɗi to haka ne, in dai daga bakin shi kaji yace to haka ne. Sai aka sa mishi as-siddiq mai gaskantawa ko mai gaskiya, haka Allah ya yabe shi, yace wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, wanda yazo da gaskiya shine manzo Allah, wa saddaqa bi wanda ya gaskanta shine wa Abubakar, Allah ya ce wa'annan sune masu tsoron Allah. Sai hadisi daga Ali ibn Abi Talib yake cewa annahu kana yahlif anna Allah anzala ismu Abi Bakar min as-sama, anzala ismu Abi Bakar min as-sama as-siddiq, yace sunan Abubakar da aka sa mishi as-siddiqin Ali ibn Abi Talib yake rantsuwa yake cewa wannan sunan daga sama Allah ya sauko shi, aka sa mishi as-siddiq. Wannan duka yana gwada fadala ta Abubakar radiyallahu anhu. Yace amma nasbu danganan Abubakar shine Usman, shine Abdullah ibn Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ab bin Tayyib bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya ce ya tami ma annabi fil murat bin kalib a cikin danganan shi suna gamuwa da danganan manzan Allah a wajen murra bin ka'ab kinan daga tayyim sai murra bin ka'ab kinan shi ma kakan manzan Allah ne murra bin ka'ab kinan anan suke haduwa sai zamo abubakar dan bani tayyim ne haka ake ce musu kabilun sa abubakar yace wa adadu aba'ihi ma ila murra sawa adadin uwayensu har zuwa murra duk ɗaya ne kina adadin su ɗaya ne wa ummu abubakar salma sunan uwa abubakar salma ake ce mata wa tukuna ummul khair ana mata laqabi ana mata kinaya da ummul khair sunan uwa abubakar kina ummul khair binti sakhar bin malik bin amir bin amr al-mazkur aslamat wa hajarat ta musulunta kuma ta hijira madina nan uwa abubakar kayinta musulunta a gulguje wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun huta da abubakar da sauran sahabban sun huto za su tayi gindin ka'aba su gwada suna da yawa a karanta qur'ani a gindin ka'aba yo sun huto hi yan garin makka suka haro musu ake kishi abubakar nahi da aka sumar da shi Uqba bin Abi Mu'ayyid ya samu Abubakar da irin takalmi na hwata yana bugun huskar shi eh da jini yake hutawa wanda bai san shi ba zai ce wannan Abubakar ne ba har sai da ɗan gidan ɗan famin sa Abubakar bani tayim suke cewa duk da ba musulmi bane ba wasan bus musulunta ba ya suka yi wallahi in wani abu ya samu Abubakar wallahi sai mun rama mishi saboda abin da aka mishi aka dauko shi aka kashi gida yana holhodowa abin da ya fara tambaya mi aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira tunda da shi aka huta nan sai ya ce ma ma'ahiyar shi banna iya tashi ki tambayi wance ita musulma ce je ki tambayi wance manzo Allah mi ya same shi ta tafi dan tafi ta ta yi mata ke ba musulma bace ba banna hodi miki abin da ya shafi manzo Allah wannan shine harkon da'awa sirrin da yake tsankanin musulman inda manzon Allah yake zama babu musulmin da zai hodi ma wani balle ma ka san inda manzon Allah yake bakka hodin wani musulmi ne balle a sani tace wannan hodi miki ke ba musulma bace ba in kina so kai ni wajen Abubakar kin in ganshi sai in hodi mishi yace suka taso suka taho tazo tace ma Abubakar manzon Allah ba abin da ya same shi yana nan lafiya kuma suka tai wajen manzon Allah da ma'aikiyar tashi na Abubakar ki cewa manzon Allah yi mata addu'a uwa ta ci yi mata addu'a tana yiwa Allah shirye da ita kace manzon Allah iya daga hannun shi yana addu'a ita ma ta fara kalmar tauhidi la ilaha illallah ta musulunta uwa Abubakar kenan shi kuma baban shi shine Usman ko ana ce mishi Abu Quhafa bai musulunta ba sai bayan an bude garin makka manzo Abubakar he tahi yanzu yana so ya musulunta yaje doko shi suka zo wajen manzo Allah yace manzo Allah ga babana ya maka mubaya'a ya musulunta duba girman manzo Allah he tayi ma Abubakar ai da ka kirayin da ka hodi mun ni zan tafi wajen shi ya tsufa kina kadan baban nashi ya kai 70 tunda Abubakar a wancan lokacin ma kusan ya kai 50 da wani abu ya kusa 60 ke sai ke ce mishi ai da ka hodi mun ni in tafi in je wajen shi sai ce a Abubakar ya ce manzo Allah kai ya kamata ya zo wajen ka a fatawar makka shekara 8 baba Abubakar ya musulunta Abu Quhafa kenan sai yake cewa ruwaya daga Malik bin Dinar daga Anas bin Malik yake cewa manzo Allah yake cewa inna a'zaman nas mannan alaina mannan Abubakar yace mutumin da yayi himin baiwa yamin abun alheri yace shine Abubakar yace zawajani ibnatahu na harko ya arma mun diye shi yace wa wasani bi nafsi ya taimaka min da kanshi duk wani abu da za a yi Abubakar shine gaba hatta da hijira iya garin Makka manzo Allah ya zo yace mishi an ce mun in hijira Abubakar ke cewa as-suhuba as-suhuba ni zan raka ka shi ya sai abun hawa ana tahiya hijira suna tahiya zai dawo hagumkin manzo Allah ya dawo damar shi ya dawo hagumkin shi haka suke tahiya har ya tambaye shi dan me yasa kai haka yace ina tsoron attack in an kawo maka hari in daga dama ne a fara samu na in daga hagum ne a fara samu na yace saboda ni in an kashe ni ɗe ne amma kai in an same ka al'umma ce gabaki ɗaya kama asara yace wa inna khaira muslimina malan Abubakar dukiya daga cikin musulmai dukiyar da tahimin alheri ita ce dukiya Abubakar a ataka minhu bilal ya yantar da bilal daga cikin dukiyar shi wa hamalani ila daril hijra kuma shi ya biya shi ya doke ni kenan shi ya sai abin hawai muka hawo muka tahimi zuwa garin hijira zuwa madina a wata ruwaya daga Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ke cewa mali ahadin indana yadun illa kafa'nahu alayhi alaiha yace babu wani wanda ya min alheri cikin sahabbai ba ce na saka mishi yace ma kala Abubakar banda Abubakar shine kadai ban saka mishi ba alherin da ya min yace fa inna lahu indana yadan yukashihu Allahu biha yawmal qiyama saboda shi yana da wani alheri da ya min wanda alherin kadai Allah zai sakanta mishi ran tashin kiyama yace shi ya zamanto alherin wannan al'ummar daga manzo Allah sai Abubakar a wata ruwaya daga Ammar bin Yasir Yasir iya daga cikin baban Ammar ke iya daga cikin wanda suka harkon musulunta nan kadan daga cikin tarihi Ammar ya hijira Madina kuma da aka je ana hijira aka je hijira Madina abinda aka fara gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi burgi ana dokowa kowa iya doko burgi ɗaya iya kaiwa ana gini Ammar bin Yasir yake doko burgi biyu shi biyu yake dokowa ana kawowa biyu suka ce manzo Allah ya kalle shi yace wannan shine Rasulullah dai kalle shi ma sai yace wai ha ibnu sumayya kai can dan sumayya sunan mahiyar shi sumayya yace taqtuluhu fi'atun baghiya wata kungiya wadda ta ketare iyaka ita ta kashe shi kenan kungiya ta musulmi ce yaji kuma sahabbai sun ji wannan magana sai kullun aka tafi yaki zai ce wannan yakin banna mutuwa saboda manzo Allah ya hadi mun ga wanda za a kashe mu ga wanda za su kashe mu suka ce wannan ishara ce manzo Allah yake musu cewa gaba za a yi rikici tsakanin kungiya biyu ta musulmi kina aka yi rikici tsakanin mutum biyu tabbas sai an samu ɗaya yana da mi sai yana da gaskiya ɗaya bai kan gaskiya suka ce manzo Allah reference ne bada inda Ammar yake nan mi yake nan gaskiya take kina inda Ammar bayyana kina nan ba gaskiya take ba sai da aka zo wannan lokacin ke cewa yanzu ne mutuwa ta tazo kuma sun sani suka ce Ammar iya tare da Ali bin Abi Talib har aka kashe shi kina gaskiya tana tare da Ali bin Abi Talib kuma tana tare da Ammar sai Ammar yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu abud yace ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam horkon da'awa bi tare da kowa sai bayu biyal wa mar'atani da mace guda biyu wa Abubakar da Abubakar yace wannan sune suka fara a wanda na fara ganin tare da manzon Allah yace bayin guda biyal sune Zaid bin Harisa da Bilal bin Abi Rabah biko sai wa Amir bin Fuhaira, sai Abu Fukaiha, sai Yasir kiran baban Ammar ke. Yace wannan sune bayu guda biyar. Wa mar'atani, da mata biyu. Yace matan biyu ita ce Khadija bintu Khuwailid, Khadija matan manzo Allah, sai Sumayya, Sumayya uwar Yasir ke. Kina wa'innan sune ya gani harko-harkon musulunta kuma da Abubakar. A wata ruwaya wadda Zahabi ya kawo ta Asirar Alamun Nubala yake cewa wani wanda ake ce mishi Afif ya zo Makka. Da ya zo Makka yace sai na ga wani mutum, kuma da wani mutum a kusan shi, kuma da wani yaro, kuma da wata mace daga bayansu, su nawa? Su hudu. Yace na gansu suna sallah a gindin Ka'aba. Yace sai na tambayi Abbas, Abbas dan uwan bawa manzo Allah. Nace mishi wannan meye suke yi? Sai ce ai wannan ai Muhammad ne, dan uwana, yana cewa annabi ne, Allah ya aiko shi. Yace wannan na kusan shi waye? Yace na kusan shi Abubakar ne. Yace wannan yaron fa? Yace wannan yaron shi ma dan Abu Talib ne, kin Ali bin Abi Talib. Yace macen fa? Yace Khadija ce matan shi. Kina su nawa? Su hudu. Kina wannan ya gwada cewa Abubakar iyacin harkon wanda suka musulunta. Sai ya ce wattabaqal jamhur ala anna Abubakar awwal man aslama min ar-rijal. Man dukkan malumai sun yi ittifaqi akan cewa Abubakar shi ya fara musulunta. Ruwaya daga Ibn Ishaq yake cewa saboda Abubakar kahin ma amma manzon Allah wahayi, kawai yayi shinshinan cewa manzon Allah zai zama wani abu. Yace falamma da ahu, lokacin da ya fara kiran shi, da ma aka wa manzo Allah wahayi ya fara kira, yace badar ila tasdiqi fi awwal wahala, shi ya fara gaugawa yaje ya gaskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kawo bayani akan jiwar Abubakar, kariyar da Abubakar ya samu. Bukhari ya kawo wannan hadisin shine an kori Abubakar daga garin Makka, ya tatarkan shi zai bari, an kore shi. Sai wanda ake ce mishi Ibn Duginna sai ga Abubakar, ina za ka? Yace an kore ni daga garin Makka. Sai ce ai a'a, irin ka ba a kore su daga gari, kana aikin alheri, kana kaza, irin ku ba a kore su, mu koma. Sai dawo da shi ya zo wajen Qurayshawa, ce musu Abubakar iyaki kan kariyata, duk wanda ya taba shi kamar ya taba ni. Sai suka ce to mun yarda da kariyarka, ba za a taba shi ba, amma ka me kashe? Kai ƙara karanta Qur'ani a bayyane, matan mu suna ji, suna zuwa su saurara, yaran mu suna zuwa suna saurara, ya fasa. Ce to shikenan. Abubakar yana nan sai yi ma masallacin shi, yake karatu, ci gaba da karatun shi, ko mata su dinga zawwa ana sauraron Qur'ani, saboda Qur'ani mu'izza ce. Wallahi ko ba wanda ba musulmi bane ba, in ya tsaya yana sauraron Qur'anin ya san wannan ba maganar mutum bace ba, bai san ba mi ake hadi, wallahi zai tsaya ya maido hankalin shi. Wata bidiyo da na gani, ina ji wajen Norbej ne ko Siyek, wani musulmi yana makwabtaka da wata Kirista ce Elgarin, shi kuma musulmi ne, kawai sa kira'a kasatkin kira'a na su dai sai na karantawa. Wannan macen ba musulma ba, kawai hutarwa take ta zo kowar ɗakin nashi tana dinga saurara, ba ta san ba me yake hoɗi, amma Qur'anin ya ja ta. Wannan ke wada cewa kenan maganar wace ce? Maganar Allah ce. Nan yana yi sai suka zo suka ce ma Abubakar, suka ce ma Ibn Duginna, to kaga kai ka kare Abubakar, kuma gashi ya koma iyayi, matan mu suna zuwa sauraron Qur'ani, yara suna zuwa. Sai tarro Abubakar, bumi haka da kai ba? Sai ce ba kariyarka bace ba, na mida ma kariyarka, na shiga kariyar Allah. Yace wannan shine Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, an yi hijira da shi zuwa Madina. Yanda malaman sira suke ba da siffar shi, mutum ne wanda ka kalli huskar shi kamar wanda jijiyoyin huskar shi suna sun huto, yana da goshin shi ya bayyana kamar idanun shi sun hada, yana da saje kadan kuma bai da girma, kinan bai da kiba ramon mini. Yace wannan shine sifa ta Abubakar. To Abubakar wata rana manzo Allah ya hawo mumbari sai ke ce musu, wani bawa Allah ya bashi zabi ya zamana a duniya ya more ko kuma ya koma wajen Allah. Suka ji hi Abubakar ya fara kuka yake cewa fadaina ka bi abaina wa ummahatina ya rasulullah, manzo Allah mun baka fansan uwayenmu, yana kuka. Yace duka anan masallacin yake cewa ku kalli wannan tsohon, manzo Allah iya cewa wani bawa yace ko wani bawa Allah ya bashi zabi ko ya zamana a duniya ko kuma ya mutu, shi kuma iya cewa fadaina ka. Wanda ya kawo ruwa yake cewa mu kuma bamu san ba Abubakar ya hi mu ilimi, ya hi mu ganewa maganar manzon Allah. Suka ce ashe manzon Allah ba wanda yake cewa da kanshi ne yake, kenan kamar yana musu sanarwar mutuwar shi. Suka ce Abubakar ya kuka sai yake ce musu, yanzu da suka karo mushi Abubakar, eh manzon Allah ke ce musu, wallahi babu dukiyar da ta amfane ni kamar dukiyar Abubakar, babu wanda ne yamin alheri ban maida mishi ba sai Abubakar. Sai ya ce duk wanda yake da kofa ta shigo masallaci ya liƙe ta sai kofa Abubakar. Nan me yake gwadawa? In manzon Allah bai nan wane ne? Abubakar. Kaga bai ce ba inna banna nan Abubakar ne shugaba, bai hodi ba. Haka aka samu wata ta zo ta ce ma manzon Allah, in banni nan, yace mata ki je ki dawo, tace in ban tarro ka ba, yace ki zo wajen Abubakar. Shi ma ishara ta cewa in banni nan wane ne? Abubakar. To nan manzo Allah ya je hajji ta ban kwana, ya dawo hirshin lahiyar mutuwa ta kama shi, wanda kahin mu kai wurin manzo Allah rishin lahiyar ta buga shi sosai. Sai yace mutane sun yi sallah a ce ana jiran ka, yace a zuba mu ruwa, he ya tashi sai suma. Ya kai manzon Allah dubbiyan da iya bayani, wallahi magana ma bai iya yi. Ya ga aswaki, yana so a bashi aswaki ya kurkure bakin shi. Sai dai ya kalla, sai da Aisha ta ce aswaki kake so, ya gade kanshi kawai. Sai manzon Allah ya ce a ce ma Abubakar ya ma mutane sallah. A wata ruwa ya ce ma Aisha, kirawo mun babanki, kirawo mun wanki, in musu wasiya, in ce ga wanda zai shugabanci bayana. Ka hede ya ce wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abubakar, ya ce Allah ma da masu imani kowa zai iya ya ɗauki wani sewa sai Abubakar. Ya ce ba hina yi ba. Ya ce ya yi sallah, yake jama mutane sallah. Wata rana sai ji Umar yana sallah, he da ya tsawata, ni na ce Abubakar ya sallah. Wallahi wannan tunanin yanda al'ummar shi ko bayyanan su zaman tutsin tsiya maƙarmin ki ɗaya, shi yasa ya ce Abubakar ya sallah. Yana nan yana nan yana sallah har ranar Litinin, sai ga manzon Allah ya ji sauki kuma ya huto sallah. Suka ce fuskan manzon Allah tana haske kamar mi, kamar hasken wata in yana 10:15 ko 13. Da ya huto ya gansu suna sallah asuba, ya ga ana sallah bayan Abubakar, suka ce yayi horin ciki, yayi dariya. Al'umma shi kenan tana bayan wa shugaban shi, shugaban da zai biyo bayan shi. Aka yi sallah da shi, ga baki ɗaya masallaci ya rikice da horin ciki, manzon Allah ya warke, manzon Allah ya warke. Anan Abubakar ya nemi manzon Allah izini, iya da gida a wata unguwa ana ce mata Suna, ya ce zai tafi can. Ya tafi can, kawai da suka ji Aisha ta ba da labarin ai manzon Allah ya rasu. To kuma yanzu Madina ta rikice, ga baki ɗaya aka zo masallacin manzon Allah ana kuka, tunda masallacin da gidan katanga ɗaya ne. ana ta kuka manzo Allah ya mutu. Umar ya dauki takobi, duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu sai yana sare mushi wuya, ba zai mutu ba, sai ya ide ya kaka hure. Abin ya huce hankalinsu su karba cewa manzo Allah zai mutu. Sai da labari ya kai ma Abubakar, sai ke ce musu da ya zo ma ya duba ga manzo Allah ya mutu, yake cewa wanda yake ganin manzo Allah yake bauta ma, to manzo Allah ya rasu, wanda kuma Allah yake bauta ma, to Allah rayayye ne, ba zai mutu ba. Kaga wannan duk wanda yake tauhidi sai ta karya mushi, ta karya musu zuciya, kuma ya zanu ayoyin da suke gwada cewa manzo Allah zai rasu. Amma Muhammadun illa rasulun yarkalat min qablihi rusul, afa in mata Allah yace kina manzo Allah zai mutu, zai mutu. Kuma Allah ya ce wa imma nuriyannaka ba'da allazina idhum aw natawaffayannaka, ko muka amshi ranka, manzo Allah zai yi, zai mutu. Yace nan suka sallama cewa manzo Allah ya mutu. To nan ku duba mawkifin Abubakar a wannan yanayin, shi ya tabbatar da cewa manzo Allah ya mutu, babu wanda sai tabbatar he shi. To nan mas'ala babba, wa zai zamanto shugaba bayan manzo Allah? Sai aka su kashi uku. Yan garin Madina suka tahi, ana akwai wata runwa da ake ce mata Saqimatu Bani Sa'ida, suka fara reunion, shawarar wanda za a dora shugaba, su ne yan gari. Yan uwan manzo Allah kuma suna nan wurin shi, Muhajirun kuma wanda ba yan uwan shi ba na kusa ba, suna masallaci ana makoki. Yanzu labari ya zo ma Abubakar da Umar da Abu Ubaida, gashin yan garin Madina suna reno, sai suka gauga suka tai. Abubakar, Umar yake cewa na tsara abin da zan faɗi, kuma na ji zan fara magana. Umar, Abubakar ya rike ne, ya ce ishe. Abubakar ya fara bayani, yake musu bayani dan me yasa ya kamata a ce shugaba daga cikin Muhajirun ne. Ga dalilin, kamar Qurayshawa a wancan lokacin su ne kamar Larawa gabaki ɗaya, suna girmama su. Shi kuma duk wanda zai zamanto shugaba, he ya zamanto iyada, ya samu rasfe na kowane gida don mulki ya tai. Sai wani ya ce, to ku zaɓi shugaba daga cikinku, mu ma mu zaɓi shugaba daga cikinmu. Ya ce, a'a, ba a yin haka, ba za a yi shugaba biyu ba, mu ne shugabanni, ku ne mataimaka. Ne yake ƙara musu bayani, da manzan Allah yana rashin lahiya, wa ya ce yi sallah? Suka ce Abubakar. To wanda ya ce ya mushi, ya bashi amana addininmu, zai kashi bashi amana duniyarmu? Ya ce a cikinku waye zai inkarin cewa Abubakar ya yi shi? Ya ce babu wanda a cikinmu zai yarda ya shiga gaban Abubakar. Kawai sai Abubakar ke cewa, to Umar kai ne shugaba? Ya ce a'a, kana nan banna zama shugaba, buɗe hannunka kai ne shugaba. Ya mushi mubaya'a. Abu Ubaida ya yi, su ma 'yan garin Madina gabaki ɗaya suka zo suka yi mubaya'a. Nan shine masu wanda suke son sukan sahabbai, ai rikici aka yi ta yi wajen ɗora shugaba. Shi kuma kawai ɗan bayani ne Abubakar ya yi, kamar ka ce a 'yan awanni, ba a yi awa guda ba ma aka ƙare matsala, suka yi mubaya'a. Abubakar ne shugaba. To kuma he aka zo, ƴan uwan manzan Allah, basu nan aka yi mi, aka ɗora shugaba. Wannan abun su ma ya musu, sai suke cewa a'a, waɗanda suke son su kansa bai, ai shugabanci ma na Ali ne. Amshewa aka yi, aka ba Abubakar, Abubakar ya amshi. Shi kuma a mas'alai batta yiwa duka wannan Muhajirun, Abubakar, Umar da Usman gabaki ɗaya, kuma da 'yan garin Madina su kuskure. In sun san Ali ibn Abi Talib ya hida cewa su ki ba Ali ibn Abi Talib, su ba Abubakar. Kuma Ali yakin da kanshi ya ce, wallahi babu a cikinmu wanda yake inkarin fadalar Abubakar. Ya ce kawai abinda muka ji haushi a kan abin, ba a shawarce mu wajen ɗora shugaba, mu banda mu aka yi, amma babu mai inkarin fadalar Abubakar. Duk wanda kenan daga baya zai ce Abubakar ya amshi shugabancin Ali, kenan ba haka nan bane ba. 15 ake yi. kinan wannan shine a gurguje Abubakar radiyallahu anhu ya zamanto shugaba, aikin shi na harko shine mi ya tura mayakan da manzo Allah Yahuda su zai su tafi yaki. Sai kama hanya suka tafi, an sa shugabancin Usama bin Zaid, kuma yaro ne ko 20 bai kai ba, kuma baki ne. An yi tsaye da wannan mayakan yake cewa bayyayuwa, saboda ni saboda mutuwar manzo Allah da yawa daga cikin Larabawa sun yi ridda, sun bar musulunci. To sun bar musulunci kenan sun zamanto hatsari ga mi, ga Madina, ga musulman. Suka ce a amidu wa'innan mayakan da manzo Allah Yahuda su tsare Madina. Abubakar ya ce manzo Allah Yahuda su, kuma ya sun tai musan ba hikima ce cewa kowa iya jira manzo Allah, labarin mutuwar manzo Allah ta kai mishi ya kawo ma Madina hari, kawai sai ga mayakan manzo Allah sun hutu. Suna mamaki ya za a yi shugaban su ya rasu kuma su hutu yaki. Shi kuma manzo Allah daga cikin wahayin da aka mishi ne a tura su, wannan tsaro ne kenan, ga mayaka sun hutu, kenan babu daga wannan bangaren wanda zai kokarin ya kawo ma Madina hari. Kenan sai mu tsaya anan ganin lokaci yayi. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيا، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. الله بند منك حتى نديجي، الله بام لا داء كان شرام إيكو أيكي دشي، وبند منك حتى نكسكري، الله غافر تام، وما الله كرب أيكم، وما الله سا دنشي متي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.